أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيها كبرك مدسادها أو أن مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان بن تيجبا لكراتمنا عمدة الأحكام واللقاء الإمام عبد الغريم المقدسي رحمه الله تعالى wannan shine majalisin mu na 93 a cikin karatun wannan littafin wanda a cikin kitabu al-hudud littafi wanda yake mana bayani akan hukunce-hukunce na haddi muna bayani akan haddi na zina ga mai aure ga wanda bai da aure mun tsaya a hadisi na 336 yau da iko Allah zan mu tashi hadisi na 346 yau da iko Allah zan mu tashi 347 muna uku ga watan uku ko hudu uku ga watan Zulhijja uku ne alisahin wannan mantar ne amma dai alisahin daidai uku ne muke insha Allah dan rage wannan sai dan rage gole uku ga watan Zulhijja hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ya daidai da 22 ga watan 5 a kalandar Bature 2020 Malam yake cewa hadisi na 347 an Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma Na'am an Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma annahu qala innal yahuda ja'u ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام كذبتم إن في الرجم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك نرفع فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقال صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما قال فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة قال رضي الله عنه الذي ودع يده على آية الرجم هو عبد الله بن سوريا wannan hadisi Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin Kitabul Manaqib babun qaulullahi ta'ala ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wannan babi wanda yake mana bayani hada Allah madaukakin sarki, lalle Yahudawa sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda suka san diyan da suka aiwa daga cikin su. Juz'i na 4, shahi na 206, hadisi mai lamba ta 3635. Haka shi ma Imam Muslim ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi cikin Kitabul Hudud, babu rajmul yahudi ahli zimmati fi zina, babu wanda yake mana bayani akan jehe Yahudawa a halin da suka samu kansu ƴan gari ne, ahli zimma ne a cikin ƙasa ta musulunci. Wannan yake bada damar ana iyawa a jehe su, ana iya musu hukunci, hukuncin da ake yi wa da musulmi. Juz'i na 5, shahi na 121, hadisi mai lamba ta 1699. Hadisi ne wanda aka samu shi daga Abdullahi dan Umar, yarda Allah shi tabbata a gare shi. Yake cewa innal yahuda ja'u ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lalle Yahudawa sun zo gun manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi. Wannan a halin da suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna matsayin ahlu zimma ne, ba wai suna cin gashin kansu bane ba a cikin daula ta musulunci ba. A tsarin musulunci baya yiwa wani wanda ba musulmi ba yanzu ya ci gashin kanshi a cikin daula ta musulunci, imma ya kasance matsayin mu'ahadi kake ko kuma ya kasance matsayin zimmi kake. Kuma wannan zamantakewar ka a cikin daula ta musulunci labudda ka ringa bada jizya, akwai karo wanda zaka ringa badawa ko wani takas wanda zaka ringa bawa daula ta musulunci. Lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya fitattaki mutanen Khaibar, Yahudawa na Khaibar, mi yayi sai aka kwace gonakansu, amma dai aka zamnar da su su zamna su noma abinda aka noma, a ringa hudda musu abinda za a ba su ladan noman su. To kasancewa suna zamne a daula ƙasa ta musulmai, kenan za a musu islaƙin mutane ahlu zimma, wanda imma ya kasance ba Yahude ko Banasare ko kuma ahlu kitab ko kuma wani ma wanda yake da wani addini daban ba ya ba Yahude ba Banasare ba, ya zo ya ringa rayuwa ƙarƙashin hukuncin musulunci. Wannan shine ake kiran shi da ahlu zimma. To wannan abin da yake kana yake cewa innal yahuda ja'u ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Yahudawa sun zo gun manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi. Fa zakaru lahu anna mar'atan minhum wa rajulan zanaya, sai suka baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin lalle a cikin su da kai wata mace da wani namiji wanda suka yi zina. To shi kuma tunaninsu shi shine ai Ubangiji ya bayyana mana a cikin Alkur'ani manzonmu ya zo ne don ya dauke mana dukkan yaunane-yaunane wanda aka shar'anta wa al'ummu wanda suka gabata, mu kuma a zo mana da abin da yake mai sauki. Wa yadu anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim, dukkan wani yaunane-yaunane wanda da ya kasance tashin hankali ne a gare su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo sai aka baddala shi da abin da ya yi shi sauki. To shine tunaninsu idan suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za su samu saukin irin shari'ar da su suke da ita a cikin At-Taura. Idan muka dauka zan mu gani a cikin shari'a Annabi Musa, duk wanda ya aikata zunubi bashi da tuba, tuban shi shine ya kashe kanshi. Faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ukum fataba alaikum, idan ka aikata zunubi to zaka kashe kanka, wannan ita ce tubarka a gun Ubangijinka. Amma dai mu kuma al'ummar manzo Allah sai aka sauke mana kurbi, idan kai zunubi ka koma yanda kai shi a boye ba tare da wani ya ganka ba da tsankaninka da kai da Ubangijinka, ka koma ka nemi tuba, kai istighfari, kai nadama akan lalle ba za ka sake komawa ba, ka bar abin da kake aikatawa, ka cika sharuɗan tuba, shikenan Ubangijinka ya karba, kuma Ubangijinka yana jin daɗi lokacin da ka zo ka nemi tuba aikin da kai. Kun ga wannan yake nunawa lalle shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bata kai ba waccan shari'a ba daure yaunane-yaunane wanda yake gagara bayu sai su zo da shi. Hatta da sallah idan muka dauka zan mu gani nawa aka farlanta a mana, 50 aka maido ta nawa, aka maido ta guda 5, amma dai kuma za a baka ladan abinda wancan abinda aka fara farlanta maka.
to shine kasancewar sun san yanayin addinin musulunci addini ne wanda yake da sauki ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da sauki shi sanya suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya musu hukunci su ki anwanuwa da hukuncin da yake cikin at-taura mun ga wannan me yake nuna mana buri da bulaci ake so a yi wa at-taura kun ce ka ce baka ci ba baka ci naman buri baka sharo man shi kai ka ce baka yi imani da manzon Allah ba kuma hakikanin gaskiya ka san da gaskiya ne amma dai kana neman yi maka hukunci da shari'ar da aka turo shi da ita saboda mi saboda ka san hukuncin da yake naka hukunci ne wanda bai gyara ka to shine da yazo faqala lahum rasul da suka zo faqala lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi sai yake ce musu ma tajiduna fit tawrat bi sha'anir rajul yake ce musu to me wani hukunci kuka samu a cikin at-taura bangaren abin da ya shahi jiwa tunda dai mu ma dai a cikin addinin mu a cikin shari'ar mu jihe wanda yake mai aure muke yi idan yayi zina to ku kuma me kuka samu me hukuncin me at-taura ta zo da shi a matsayin a cikin sha'anin jiwa wa ake yi wa jiwa faqalu sai suke cewa ai mu a wurin mu ai ba a jiwa abinda ake yi idan mutum mai aure yayi zina muna zabuwa mu wulakanta su shine yace nafdahuhum wa juladuna mu wulakanta su iya wulakantawa sannan baya da haka musu bulala wannan shine hukuncin da muka samu a cikin at-taura kenan ko in hukuncin da muka zo irin shi ne wanda gare mu a cikin at-taura kamar na irin shi in kuma irin hukuncin da ainihin at-taura ta zo da shi na jiwa ake yi to mu ba shi ba za ka mana ba abinda muka faɗi maka shi za ka mana kasancewar ba wani mai yin zartar da hukunci din ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su dai suna so dai su shiga ta cin su ta cin shine suka ce a ai su abinda suka samu lokacin manzon Allah wannan abinda yake cikin at-taura shi shine suna wulakanta mazinaci mai aure idan yayi zina haka kuma suna mai bulala qala abdullahi bin salam sai ɗaya daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malumai wanda daga cikin yana cikin manyan malumai na Yahudawa kasancewar lokacin da ya musulunta lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hijira zuwa garin Madina da yazo gunshi ya nema ya bayyana me ya tambaye shi tambayoyi ya tabbatar da lalle manzon Allah ne wannan aikakke ne daga zuwa daga gun ubangijin shi a lokacin nan da ya gani yake ya tabbatar yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga wata tawaga ta Yahudawa ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ta zo sai yace manzon Allah zan boye a baya idan na boye ka tambaye su wane ne Abdullahi bin Salam a cikin su da suka zo manzon Allah ya tambaye su a cikin ku waye Abdullahi bin Salam sai suke cewa ai Abdullahi bin Salam huwa khairuna ibnu khairina shi ai mafi alkhairin mu ne a cikin mu kuma dan mafi alkhairin mu wa huwa a'lamuna kuma shine mafi sanin mu a cikin tawagar da take rayuwa anan Khaibar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace sai yace mai to ya fito da ya fito ya shelanta babu abun bautawa da gaskiya sai Allah suka ce huwa sharruna wa ibnu sharruna suka ce ai wannan mafi sharrin mu ne kuma dan mafi sharrin mu ne a cikin mu to shine lokacin da su suka zo neman hukunci gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi bin Salam yana nan sai yake ce musu Abdullahi bin Salam yake cewa kazabtum ai ƙarya kuke saboda malami ne ya san at-taura yake ce musu kazabtum ƙarya kuke inna fiha ar-rajmu ai a cikin at-taura da kwai jiwa idan dai mazinaci yayi zina ko mutun yayi zina a matsayin shi na mai aure to jihe shi ake wannan shine hukuncin da yake cikin at-taura a lokacin nan to me ya kamata ayi ƙura ko a kawo at-taura a jiwa qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin in dai har gaskiya kuke babu to ku zo da at-taura ku karanta ta in dai har da gaskiya kuke a lokacin nan aka ce aka kawo at-taura fa'atu bit-taurat sai aka zo da at-taura fanasharuha sai aka rarraba ta gashi nan gata nan fulle kowa yana gani yace fa wada ahaduhum yadahu ala ayati ar-rajm wani dai daga cikin su wanda ake ce mai Abdullahi bin Suriya sai ya dora hannun shi akan ayar da take magana akan mazinaci mace ko namiji mai aure ana jihe shi ya dora hannun shi a sama ya kange kada a gani yake cewa fa qara'a ma qablaha wa ma ba'daha, sai karanta ayar da take bayan wannan ayar da take bayani akan ajehe mazinaci da ayar da take gaban ayar da take bayani akan ajehe mazinaci, wannan an dora mata hannu. Fa qala lahu Abdullah ibn Salam, sai Abdullah ibn Salam yace me irfa yadaka, ai shi ya san at-taura burba ma maharatinta ne, yake cewa irfa yadaka dage mana hannunka mana, yace fa rafa yadahu, sai ya daga hannun shi, fa idha fiha ayatul rajm, sai gashi nan da kai aya wadda take bayani akan mazinaci mai aure ko mazinaciya mai aure idan sun yi zina jehe su ake. Fa qala sadaqa ya Muhammad, sai yake cewa Abdullah ibn Salam yake cewa kwarai kwa Muhammad yayi gaskiya, ya sanya Imam al-Bukhari ya kawo babun, ya kawo wannan hadisin kalkashin babun, ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahum, sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar kace yanda suka san diyansu ko sama ma da yanda suka san diyansu wanda suka haifa. Yake cewa fiha ayatul rajm, ai manzon Allah da yayi musu bayani ai a farko yake ce musu mata jiduna fi tawrati bi sha'anir rajab, yake ce wato sadaqa muhammadun fi sadaqa ya muhammad fiha ayatul rajab, kwarai ku a cikin at-taura da kai aya wadda take bayani akan lalle ana jehe mazinaci mai aure. Fa amara bihim annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama fa rujiba, manzon Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi, sai ya umurce su da a tahi a jehe su dukkan su guda biyu da macen da namiji. Yake cewa qala fara'aytu ar-rajul, shi Abdullah ibn Umar yake cewa sai naga wannan mutumin wanda mazinacin wannan matan, yake cewa yajnau 'alal mar'ati yaqiha al-hijara, yana lumkuwa jikin matan, yana kishama kirshi matan ba don komi ba, yake cewa dan ya kare ta daga wannan zahin jihar da ake yi mata. Ka gani ga abin da ya kamata ya shagaltar da shi, amma dai kuma shi hankalin shi akan matan yake, kuma wannan shi yake tabbatar mana lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama umarnin da aka bashi daga gun ubangijin shi yana ya cikar da shi, shine ubangiji yake cewa wa anihkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwa'ahum, ka musu hukunci da abin da ubangijin ka ya sabkar. Duk lokacin da wani wanda ba ma ne addini ba ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ko ya zo gun wanda yake zartar da hukunci a cikin daula ta musulunci, to a yi mai hukunci gwalgwaran abin da ubangiji ya sabkar na daga alqur'anin ku, ba wai wani abu bane ba, saba abu ba a ce a wanda babu bai ma cikin addini idan ya zo ya nemi hukunci a gunmu mai hukunci a da irin abin da addinin shi ya zo, a zamu mai hukunci da abin da addinin mu ya karantar, saboda ya zo gunmu ya nemi hukunci kamar yanda suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka nema a yi musu hukunci, kuma aka yi musu hukunci da abin da alqur'ani aka sabkar da shi, aka sabkar a cikin alqur'ani. Kenan daga cikin abubuwan da zan mu iya fa'idantuwa da shi a cikin wannan hadisin shi shine wajibcin haddi akan wanda yake zimmi, wanda yake rayuwa a cikin daula ta musulunci idan yayi zina, ba a daga mai kafa ba, za a yi mai haddi. Kuma idan muka dauka zan mu ga hadisin yana karantar da mu tsayar da kasancewar a ce wane mai aure ne ko mara aure ne, wannan baya daga cikin a ce wajibi ne sai yayi aure a matsayin shi na ko yayi aure a cikin musulunci ko irin aure na musulunci, kamar yanda Imam Shafi'i da Imam Ahmad bin Hanbal suka tayi suke cewa koda kahuri ne in dai a wurin su yaya ake yin aure, suka yi aure ana iya kiran auren aure ne wanda yake ingantacce a wurin su, to matukar yazo ya aikata aikin zina to za a jihi shi. Ai kaga wa'annan ba musulmai bane ba, amma dai da suka zo suka sun aka tabbatar da sun yi zina kuma aka tsayar musu da hukuncin jiwa, inda za a ce a'a hukuncin su ba wai masu aure bane ba, ko kuma auren su da suka yi aure ne wanda yake ba aure ba, wanda yake aure ingantacce ba, ba a musu haddi ba wanda yake na jiwa ba, da zan mu dauka mu ce a'a to wannan, amma dai duk lokacin da za a ce aure ne aka yi, in dai auren ya amshi sunan aure ko da a cikin wani addini ne, matukar suka zo a tsayin su da hukuncin Allah, za a tambaye su kuna da aure, in dai suka amsa sunan suna da aure, to jiwa ita ce ta yi cancanta a kansu kamar yanda al'ummai suka tayi. Amma dai ya kasance tilas sai sun daga hukuncin zuwa ga wanda zai iya zartar musu hukunci daga cikin musulmai, amma dai matukar za su aikata ayyukansu su tsaya tsankaninsu to babu hukuncin, babu wani a ce a bari a kawo su a zartar musu da hukunci. Hukuncin shine wajibi ne sai sun daga ƙara zuwa ga wanda zai iya zartar musu da hukunci, kamar yadda muka yi bayani a sati wanda ya gabata, shine ya kasance babban sarki ko as-sultan ko kuma al-imam wanda yake jagoranta al'amurruka na musulmai ko kuma alƙali, wanda shi kuma babban jagoran ya sanya shi ya ringa kula da abin da ya shaye haka. Kuma hadisin yana karantar da mu lalle shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tana hukunci akan dukkan wata shari'a wadda ta gabace ta. Da wani zai zo da wani addini ya ce a'a ai shi ga addinin da ya samu daga annabi Ibrahim, shi ma ya yi ɓangaren shi, to idan ya zo za a yi mai hukunci, wata mas'ala ta taso ya kawo hukunci zuwa ga wanda suke waliyan al'amari na musulmai, to za a zartar mai da hukunci gwargwadon yanda aka saukan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan hukuncin, kamar yanda muka gani a cikin wannan hadisin. Kasancewar addinin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana goge dukkan wata shari'a wadda ta gabace ta. Haka shi sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye su meye hukuncin at-taura. Gani da aka zo suka tsaya suna kewaye-kewaye, diddan me dalilin da ya sanya manzon Allah ya tambaye su shine diddan ya tsayar musu da hujja. Ai wannan addinin mu addinin mu ga abin da ya tabbatar shine za a jehe wanda yake mazinaci mai aure. Su kuma idan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ce musu a su ga abin da aka sabkar me, to za su shiga su ringa bayani akan a ai wannan hukuncin bai dace da su ba, ko baya cikin at-taurar su, ko baya daga cikin hukuncin su. Shine manzon Allah dan ya tsayar musu da hujja ya tambaye su ya ce to meye hukuncin mazinaci a cikin at-taura. Suka bayyana a suka fara kamakami aka tabbatar gashi nan shi ma jihe shi ake yi, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to a tai a jihe su. Matukar za su daga ƙara zuwa ga wa'inda wanda ya cancanta ya tsayar da dokar Allah a kansu, to wajibi ne a tsayar da dokar Allah a kansu. Amma dai ba su daga ƙara ba, to wannan kuma can da sha'aninsu. Babban waliyi ko babban limami baya da hurmin da zai ce a ai suwa da suna aikata zina a kawo su ya musu haddi, bai da hurmin haka. Amma dai lokacin da suka daga ƙara zuwa gare shi, to za a musu hukunci gwargwadon yanda ake yi wa kowane musulmi hukunci. Kuma hadisin yana karantar da mu lalle idan mai aure ya yi zina, to tabbas za a jehe shi har zuwa lokacin da za ya mutu. Kuma idan muka leƙa zan magani hadisin yana ƙara karantar da mu hali na Yahudawa. Su a duk lokacin da suka samu kansu, to suna ƙoƙarin su canza. Idan ka ɗauka zaka gani ba wata at-taura wadda zaka samu wadda take irin at-taurar da aka sauka wa Annabi Musa. Babu injilar da zaka samu irin injilar da aka sauka wa Annabi Isa. Suna nan dukkanta sun canza ta, sun mata abinda sun sanya abinda ransu yake so a cikin ta. Ci sanya ake mana kashedi kadda mu zamanto malamai irin malaman Yahudu da Nasara, wanda suke nema duk lokacin da za a yi su ci da addini. Allah kiyaye. Kuma hadisin yana karantar da mu lalle kahorai ana mukhatabantar su ma suna cikin magana akan dukkan wa'ansu hukumce-hukumce na far'iyya, hukumce-hukumce wanda suke ba awam ba, hukumce-hukumce wanda yake na bangare-bangare. Kamar wannan haddin wajibi ne duk lokacin da za a tsayar musu da hukunci, to su ma irin yanda za a yi wa musulmi haka za a yi musu. Wallahu ta'ala a'lam. Sai hadisi na gaba, hadisi na 348. Bala yake cewa an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qala law anna rajulan aw qala imra'an ittala'a 'alayka bi ghairi iznik fa hazaftahu bi hasatin fa qafa'ta 'aynayhi ففقعت عينه ما كان عليك جناح. وان حديث امام البخاري يوتر رشي في كتاب الديات باب من اخذ حقه او اقتص دون السلطان. باب wanda yake mana bayani wanda ya kwaci haƙƙin shi da ƙarhin shi ko kuma wane ya maka abin da ba daidai ba, kurum ka sa ƙarhinka, iya ƙarhinka kwaci haƙƙinka. Ko kuma ya maka abin da ba haka ba, maimakon ka kai ƙara zuwa ga babban jagora ko babban limami wanda zai iya kwatan maka haƙƙinka, sai ka kwaci haƙƙinka. Ko ya ji maka ciwo, ƙisasin da za ka yi baka kai zuwa ga wanda ya cancanta ba, ya tsayar maka da ƙisasi ba sai ka yi wa kanka. yake cewa hukuncin shi zamu ga hadisin zai karantar da mu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa juz'i na 9 shahi na 7 hadisi mai lamba ta 6888 haka shi ba imam muslim ya wutar da shi a cikin kitabul adab babu tahrimun nazar fi baiti ghairihi babu wanda yake mana bayani akan haramcin mutun ya leka gidan da ba nashi ba idan ka leka abin da ya biyo baya kanka kawa kai ka janyo kanka kuma babu kisasi juz'i na 6 shahi na 18 hadisi shahi na 181 hadisi mai lamba ta 2258 hadisi ne wanda aka samu shi daga Abi Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala lalle manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yace law anna rajulan aw qala imra'an da wani mutum a wata riwaya duka dai yana daukan mutum da wani mutum اطلع عليك بغير اذنك يا هانغا زوا gidanka ba tare da izininka ba misalin ka danga ka karama ce ko kuma an dan bude kyaure sai ya leka yake cewa fa hazabtahu bi hasati sai ka samu wani dutse ka jefa mai yace fa faqata yadahu ai fa faqata aina ai airahu sai ka tsone idanuwan shi idanuwan kurum suka tsiyaye yace ba amma kana alaika juna babu wani lahi a gare ka saboda mi saboda shi yayi wa kanshi shi ya janyo wa kanshi ko to wannan shine hukunci na shari'a shi sanya haramun ne mutun ya leka gidan wani ba tare da izinin shi ba haka shiga baya yuwa tilas ka nemi izini idan an baka izini ka shigo idan ba a baka izini ba ka koma wa in qila lakum ruji'u farji'u huwa azka lakum idan ka zo ka kankara guda uku ba baka izini ba aka ce maka wani koma to kai kokari ka koma shi yayi alheri a gare ka shi yi tsarkakuwa zuwa gare ka saboda kadda idanka ta ga nuna maka abinda ba haka ba haka ubangiji ya zana mana lokuta guda uku salasu auratin lakum lokuta guda uku wanda aka ce bi halatta wani ya leka ya kai ziyara zuwa gidan wani in dai ba gidansa bane ba wajibin ka ne kai dakanta idan ka zo a baka izinin ka shiga saboda kakka ga wani abin da zai keta alhurman wannan mai gidan ko kuma zai keta alhurman iyalan shi kuma al'adar mu ta Bahaushe zaka gani gida kullun a bude yake wayan duk wanda yake so ya shigo wani in ya shigo ya ga ya yi da ganin abin da ake ciki sannan yayi sallama wannan kuma baya daga cikin ladabi na shari'a baya cikin ladabi na da musulmi wajibi ne a sha makance gida a hana kowa ya shiga in dai ba dan gidan bane wa shi ma mai gida idan ya zo yayi sallama wannan shine mafi alkhairi a gare shi kasancewar baka san ba a wani yanayi zaka tarar da waɗanda suke cikin gida shi kuma abinda ake tsoro abinda idanuwa ta gani wata rana zuciya ta hana sai ta furta abinda idanuwa ta gani shi kuma ka gani ka keta alhurman wannan bayan idanuwan ka sun keta alhurman shi kuma kai ma ka keta alhurman wannan mai gidan wurin bada labarin abinda ba haka ko abinda idanuwa suka gani na wannan shine yake nuna mana duk lokacin da wani yayi aikata jinaya ya tsone wani ido akan ya leka mai gidan shi ko ya samu wani dutse ya hosa mai kai akan ya haura mai gida babu wani lahi akan shi shine kenan wannan kuma yake nuna mana lalle mutun yana da alhurma mai girma kuma yana da wata matsaya wadda take mai girma ta sanya ubangiji ya yi tahziri akan bai kamata ba a keta alhurman shi ba kina hadisi idan muka leka zan mu gani yana karantar da mu haramcin leka katangar wani ko gidan wani kasancewar baka san ba irin halin da zaka tarar da mutum ba ko kuma ka zo bakin daidai ka tangar shi ka tsaya ka saurari irin maganar da ake yi idan ya la'akara daga nan ya samu wani burgi ya sako maka wallahi babu komai a kan shi inda Allah zai kaddara mutuwa a wannan halin to babu wata kafara da zai yi wa ba diya ba kafara ya kashe banza kuma da yawa zaka samu hakan wani zai huce idan yaji ana daga murya sai ya tsaya ya ida ya yi rekodi in duk abin da ake faɗa sannan yayi gaba kuma wani iko Allah zaka samu abin da yaji ana faɗin zai yi gaba ya samu wanda yake dangantaka da mai gidan ya bashi labari kun ga duka irin wannan yana daga cikin abu wanda aka haramta duk abin da zaka yi wa wanda ya tsaya maka dan yaji ko ya gani a gidanka duk abin da kame babu kafara akan ka babu lahi akan ka haka hadisin yana karantar da mu lalle a duk lokacin da wani zai yi kokarin ya gani ko ya ji abin da ake yi a cikin gidanka to dukkan alhurmar da gare shi ta riga ya tasa raya kinan duk abin da kai wannan shi ya janyo wa kanshi kuma hadisin yana karantar da mu ɗaya daga cikin irin hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar ga mai shi mai gidan yayi wa wanda yake nema ya bintiki asirin shi ko ya ga abin da ake aikatawa ko ya ji abin da ake yi a cikin gida shine mutum ya tsone ya tsone idanuwan na yanda idanuwan ba sa koma ba su sake wani aiki ba wannan shine karshen babi wanda yake mana bayani akan haddi na zina kenan zamu ko zamu shiga sabon babi bala yake cewa babu haddu as-sarqa babi wanda yake mana bayani akan haddin sata haddi na sata shi kuma haddi na sata shi shine kurum yanke hannu ake yi wannan alqur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar mana da haka kamar yanda ubangiji yake bayyana wa a cikin suratul maida was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim me barawo mace ko barauniya namiji kurum ku yanke musu hannu idan kuka same su amma dai yanke hannun wajibi ne a samu sharadi wanda yake cika sannan a yanke hannun da kwai nisabi da kwai alhirz da kwai nisabi da kwai shamaki da kwai abinda idan aka dauke shi in dai bai huta daga hirz ba to babu hira a yanke hannu kun bakka da hurumin ka ci sabarawo ne haka abinda aka dauka ka ganshi a hannun shi a waje idan bai kai misabi ba shi ma babu hurumin a yanke mai hannu wannan shine hukunci na wannan wajibi ne an cika wannan sharada misalin idan aka ce alhirz ni ne a cikin gidana gidana gashi nan daidai gwargwadon san meter sai wani sai ya shiga Allah kiyaye sai ya shiga da ya shiga sai ya dauki abin da ya dauka da ya dauka sai aka yi katari na shigo gidan shi kuma shi yana cikin hilin gidan wannan ba na mai ba hukuncin barawo ba sai in ce mai wane a ji mini kaya na kuma ka yi gaba ka tayyanka sabida mi sabida a wannan abin har yanzu a cikin shamakin mai kayan yake amma dai da za Allah zai kaddara a waje ne kai ka iso shi kuma shi ya huto bakin waje to wannan sunan shi barawo sabida ya hudda shi daga cikin shamakin shi inda aka sanya shi haka ya kasance abinda aka dauka labudda ya kai nisabin yanke hannu idan bai kai nisabin yanke hannu ba shi ma babu wannan zamu karanta hadisi wanda suke bayyana mana haka idan muka dauka zamu gani lalle mas'ala ta yanke hannu dukkan malamai sun yi ijma'i akan ta kalkashin zakulawa ko kalkashin istinbadi na nassi na alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma idan muka dauka zamu gani a kullun kamar yanda can baya muka yi bayani wallahi duk abin da shari'a ta zo ta shardan da mana tace mana a idan an yi kaza ayi kaza wallahi shine maslahan mu ta rayuwar mu ta duniya da lahira idan da zamu dauka kamar yanda muka karanci babi na baya a ce duk wanda ya aikata zina ga irin kama shi za a yi ungwamuro ne a kama shi a mai bulala wallahi duk lokacin da ya huskanci aikata ta idan ya tuno da abin da aka yi mai a baya wallahi zai ce ya haƙura kuma zai ba shi damar ya zagi ne damtse wurin neman arziki don ya yi arme ya kare kanshi da aikata zina haka duk wanda yake mai aure ya gani makwabcin shi ya yi an zo an jehe shi ya mutu wallahi daga ya tuno ya ce kai idan wani aikata fa ga abin da za a yi ko kuma ta tuno a idan na aikata fa karshen rayuwata ne wannan rayuwata ce na sanya a cikin hadari wallahi tallahi zai ta kame kanta ko zai kame kanshi ba dan komi ba wannan shine maslaha wadda zan mu samu ta duniyar mu da lahirar diyan mutane su kwanta lahiya su tashi lahiya haka su ma waɗanda suke hayaniya su nutsu su nemi abin da za su yi aure su kare mutuncinsu haka idan muka ɗauka wannan haddi na sata da shari'a ta shartanta mana da za a ce shi ake yi wallahi tallahi kana kallon kayan mutum wallahi ƙarya kake kaɗa ba kale ka inda ake zartar da hukuncin haddi ka gani yanda suke barin kayansu yanda suke banza da kayansu ka ga akwai mai zawa ya ɗauka ka tafi bakin harami ka gani
gashi nan ana kiran sallah zaka ga mutun kurmi ya dan janyo rido ya saki alama ce ta ba kowa a cikin shagon ya tafi shi yayin sallar shi hankalin shi kwance ya tafi ya dawo ba wanda zai shiga mai shago ba wanda zai dauka mai abin shi da kudin shi da komai a ciki
saboda kana da yakinin idan an kama ka da kwai hukuncin da zai zo wanda gangan jiki zata daddana kuma ba a barka ba aka ce idan aka kama ka ya kasance zuciyarka ta riga ta dishashe aka kama ka aka yanke hannun dama to da idan aka sake kama ka za a yanke kafa hagu aka sake kama ka za a yanke hannun hagu me idan aka sake kama ka za a maka gundul gundul kafar ta damar da tai saura ita ma a yanke shi kenan an kare sai muka to da me za a yi sada kuma ku duk wanda ku aka mai daya ba zai yi kokarin ya sake komawa ba za a yi kokarin ya kame kanshi ya tafi nemi abincin shi amma dai ka leka ka ganin yanda baka isa ka yi ajiya ba baka isa ka bar kayanka a cikin gidanka ba kowa ba baka isa ka yi kaza ba in mi ka bari wani yana ridarka ya sace dai irin kekashewar zuciya mutum ana binne mutum yana kokarin ya sace abin da yake aljihunka ana kokarin binne mutum yana nema ya zo kofar makwanta ya dauki abin hawan mutane ya tafi wallahi da an kama abokin shi yayi sata aka yanke mai hannu gobe wallahi daga ya tuno cewa zai wallahi ba ya dauka ba zai zagi ne damtse wurin neman halakain shi wadika me yake kawo haka mutuwar zuciya mutun ya riga ya sawa kanshi baya iyawa shi kuma wallahi babu wata rai wanda ubangiji wanda zaya halitta ba ce wallahi tallahi duk lokacin da za ta tafi ta nemi arziki Allah sai ya arsa ta da arzikin ta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa hadisin Imam Ahmad an wannan yake bayyana wa yake cewa lalle inna ruhal qudusi nafasa fi rawi anna nafsan lan taktamila ajalaha wa afwan anna nafsan lan taktamila ajraha rizqaha wa tastawfi ajraha karshen hadisi yake cewa fa ajlibu fi talab shine mahallu shahida yake cewa lalle ruhul qudus shine malaika jibril yayi gusa a cikin zuciyar shi a cikin ran shi lalle babu wata rai da Allah zai amshi ranta face ta samu iya ainihin arzikin da ubangiji ya riga ya rubuta mata yake cewa mahallu shahida yake cewa fa ajlibu fi talab dan haka ku zagi ne damtse ku yi ta neman arzikin ku duk wanda ku yi nema wallahi Allah sai ya gatar da shi to wannan da a ce hukuncin wannan ake dorawa wallahi tallahi da abubuwa da yawa da sun wannan da sun laffafa Allah kiyaye mu Allah mana shamaki da barayi wanda kwa suke yi Allah ya shirye su wanda kwa ba sa shirye ba Allah ya amshi rayukan su ya tafi can ya hada su da kayan mutane a gobe kiyama bale yake cewa al hadisu tasi wal arba'un ba'da salasumi'a حديثي نا أبي أكد أربعين دا ترى أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في مجني قيمة ثلاثة دراهم وفي لفظ سمنه ثلاثة دراهم wannan hadisi Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin cikin Kitabul Hudud babu qaulullahi ta'ala was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah babu wanda yake mana bayani akan lalle barawo namiji da barauniya mace a yanki hannayensu juz'i na 8 shahi na 161 hadisi mai lamba ta 6795 haka shi ma Imam Muslim ya wutar da shi a cikin Kitabul Hudud Kitabul Hudud babu haddu sariqa wa nisabuha babu wanda yake mana bayani akan haddi na sata kuma da nisabinta juz'i na 5 shahi na 113 hadisi mai lamba ta 1686
hadisi ne wanda aka samu shi daga Abdullah ibn Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qata'a fi mijannin qimatu salasatu darahimin.
Manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi lalle ya yanke hannun barawo dalilin sata dai na dir'i almijan shi shine abun kariya wanda ake kiran shi kwantar me buklier me ake ce ne da Hausa kariya ta yaki. To wannan kariya ta yaki kimarta shine salasatu darahim dirhami guda uku da aka lissafa wannan kariya wani ne ya sace ta da ya sace ta he manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar me da hukuncin sata shi kuma hukuncin sata shine za a maka haddi na sata shine a yanke maka hannu ita kuma wannan kimar wannan kariyar shine dirhami guda uku shi kuma dirhami guda uku idan muka dauka wannan mazhabin Abu Hanifa shine yake yin turwa birgil 7.5 gram turwa birgil 7.5 gram shi yake bada dirhami daya a jamhurin malamai kuma sun tai akan abin da yake bada dirhami daya shine da birgil nafsan sosankin gram ka dauke shi ma a turwa gram kenan dirhami daya kenan kana da nafi gram kenan a shi ne ake yankewa mutum hannu misali kenan in ka dauka duk gram daya a kasuwar wannan marshe duwar ana samun shi da zuwa mil ko zuwa ban mil 22 alisahin bara 22 to kaga he kai 22 fuwa naf kenan nawa zai baka amma kai a rundir din ta tunda nafsan su sankin zai ke kamawa kenan zai baka kusan san katroban zibil kenan abin idan ya sata wannan ya dace a wannan himmi idan kuma karamar sata ce sai a kama shi a kai shura alƙali ya mai ta'ziri shine in ma ya bulale shi ko ya sa shi kaso ko ya mai dai abin da dai ya dace dai da shi dai amma dai kimai yanke hannu to labudda ya kasance ta kai dirhami guda uku shi kuma dirhami guda uku in ka dauka zaka dauke shi a wadawar da take ta jamhurin malamai nisabin shi inda jamhurul ulama shine turwa wannan jebirgil nafsin sosankin gram kenan sai kai lissahi abinda zai baka kenan kalla da sanka probent zuimil insha Allah yake cewa wa fi lafzin a wani lafazi yake cewa Abdullah ibn Umar yake cewa samanuhu salasatu darahim kudin wannan bukliye dirhami guda uku kenan a shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wa wannan bawa Allah yanke yayi mai haddi na sata shine yanke hadisi na gaba hadisi na 350 malai yake cewa ana Aisha ta radiyallahu anha annaha sami'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu tuqta'u al-yadu fi rub'i dinarin fasa'idan na'am wannan hadisin shi ma Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi cikin kitabul hudud babun qawlu Allah subhanahu wa ta'ala was-sariq was-sariqatu faqtu'u aydihuma babu wanda yake mana bayani lalle barawo namiji da barawun ya mace a yanke musu hannu juz'i na 8 shayi na 160 hadisi mai lamba ta 6789 haka shi ma Imam Muslim ya wuzar shi a cikin kitabul hudud babu haddu sariqa wa nisabuha babu wanda yake mana bayani akan haddin sata da nisabin shi juz'i na 5 shahi na afwan shahi na 112 hadisi mai lamba ta 1684 hadisi ne wanda aka samu shi daga Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta take cewa annaha sami'at rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle taji manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yana cewa tuqta'u al-yadu fi rub'i dinari ana yanke hannu idan mutun ya saci abin da yake da kima ankar in dinari ankar na dinari fasa'idan kuma zuwa abin da yayi gaba da haka
kenan abinda zan iya fahimta a kalkashin wannan hadisin, lalle ana yanke hannun wanda yayi sata, wanda ya dauki dukiyar da ba ta shi ba a cikin shamakanci, a cikin tsaro, shine ake kiran shi da alhirs, tsaro, inda mutum inda ya ajiye cikin gidanka ne, cikin mangazarka ne, cikin shagonka ne, inda kake ajiye ka ne, ya zo ya dauki dukiya, to matukar wannan dukiyar ta kai nisabi, ya dauke ta ne a nan ba tsuntuwar ta yi ba, ba wani abu ba, daukan ta yi a cikin inda aka killace ta, to tabbas za a zartar mai da hukunci wanda yake na sata. Kuma wannan ya sha bamban da wanda yake mai kwace, hukuncin shi daban. Haka da wanda yake tare hanya, su ma dukkan su hukuncin su daban. Da kwai wata magana da ta Al-Qadi Iyad wanda yake yi, yake cewa sanallahu al-amwala bi ijabi al-qat'i ala as-sariqa. Allah ya kiyaye dukiyoyin jama'a ta hanyar tabbatar da haddi na sata ga wanda yayi sata. Yake cewa wala me yaj'al zalika fi ghairi sariqa, yace bai sanya hukuncin wannan ba wanda yake daukar dukiyar mutane a lokacin da suka yi ajiye kayan su a wurin ajiyar su, yake cewa bai sanya shi ba, bai sanya wannan hukuncin ga wani koma bayan shi ba, ya sanya hukuncin yanke hannu ga kurun barawo kadai. Yake cewa li'anna zalika qalilun binisbati ila sariqa, idan ka dauki mai kwace ga wanda yake kashe hanya, dukansu wa'annan, dukansu abinda suke aikatawa bai kai ba ga abin da bai kai ba abinda barawo yake aikatawa ba, saboda shi wannan ka sha wahala, ka nemi kayanka, ka sanya kayanka a cikin shamaki, a cikin hirz, ka killace kayanka, shi yazo ya lalata, yazo ya dauka, zai tafi ne ya bannatar da shi, sawa'un wanin ma ya kasance rabin abinda aka sai abin ba hakan ba zai bada a bashi ba, ya lalata maka dukiya. Yake cewa walannahu yumkinu istirja'u hadha an-naw bil istida'ati ila wilati al-umur, kuma shi wannan barawo idan yayi sata aka kama shi, za a zartar mai da hukuncin ko aka zartar mai da hukuncin, ana iya samun wannan abin idan bai yi taurin kai ba, yana iyawa ya mai doshi. Shi sanya malumai suka yi ijma'i akan lalle karkashin nassosi na shari'a, tabbas ana yankewa wanda yayi sata hannu idan ya dauki kayan da ba nashi ba. Haka kuma hadisin idan muka dauka zan mu gani ya kawo mana riwaya guda biyu, riwaya ta farko ta Abdullahi ibn Umar yake cewa qimar wannan kariyar da aka sata gulgudan wannan salasatu darahim, sai ya kawo riwaya ta biyu yake cewa samanuhu salasatu darahim, kudin wannan kariyar wannan dirhami guda uku. Shine ibn daqiq al-iri yake cewa idan ka dauka zaka gani a hakikanin abu, idan an ce qima da kudin abu ba dai bane ba, ai qima ba lalle bane ba idan aka ce abu qima shi kaza a saida shi akan kaza, amma dai idan aka ce kudin abu kaza ne, to kudin shi yana nan a hakan za a saida shi. Yake cewa shi sanya idan aka samu sabani tsakankanin a qimar abun ko kuma a samanin a kudin abun, yake cewa abin da yayi shi shine za a koma zuwa ga qimar al'amara, kima abin a ce to kayi wa wannan abin kuɗi ko kuma idan aka sanya shi kasuwa nawa zai yi, a shi ake yi ba a zartar da kuɗin wannan abin, kenan ana barin idan aka ce to ga kuɗin abin kuma ga kimar shi, rubama ya kasance abu ne wanda kai kayi aiki da shi, idan kayi aiki da shi kuma ba ya dawo ba a yayin da ka sai shi ba, kenan tilas a mai kima, yace to idan aka samu ga kuɗin shi kuma ga kimar shi, to za a dawo a yi magana akan kimar abu, kinan ba kudin abin ba za a leka ba, kimar shi za a leka, shin kimar shi ta kai daidai nisabin da ya kamata a yi wa mutumin da ya saci wannan abin yanke hannu ko kuma bai kai ba, idan ya kai sai a yi haka. Duk da kwai sharadin duka wanda ba kamar yanda muka yi bayani na ya kasance da kwai hirz da kwai kuma ya kasance da kwai nisabin, duka dai insha Allah in Allah kai mu sati mai zawwa, in Allah ya sa muna cikin masu rai zan mu tattauna mas'ala ce wanda malamai sun yi sabani akan mas'alar yanke hannu da abubuwan da suke ta'allake da ita, insha Allah kasancewar lokacin namu ya ja idan muka shiga magana ce wanda tana da tsaho da yawa, kuma magana ce wanda take da sabani da yawa, akwai masail wanda yana da kyau a ce mun yi sani akan su, idan insha Allah sati mai zawwa idan mun zo zai mu tattauna akan su. Abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi, kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana, Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu. Allah sanya aljanna ita ce makomarsu, ita ce makomanmu. Bukatunmu da alkhairi Ubangiji, muna tawassuli ga wannan zama da muka yi, Ubangiji ka biya mana su. Abinda ko ba iyawa Ubangiji ka iya mana su. Abinda jin muka sanya gaba muke nema, Ubangiji ka dawo mana a cikin shi. Muna fatan Ubangiji ka shiga cikin al'amarin, ka dawo mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.